kika ciki na so duk cikin taro sana jurewa komai kanki har ce zan kwara tarihi na kafa a garin so na goge zero kin nishadar da ni kin sakatar da ni damuwa a kahre ni kika yaye ni ni la 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 kin iya soyayya ta turururu kin iya soyayya
Eating